in Nigeria. Good. Don't let the Kaja Muliki, I go. Kabawa, play what they are in the car. Chima Muliki, I go. Daganan go on Kumaya in the car. Chima Muliki, I go. Daganan Kuma Muratane in the car. Chima Muliki, I go. Obasa in Joe, they are in the car. Chima Muliki, I go. Daganisha, Dani, they are in the car. Chima Muliki, I go. Daganam Buhari in the car. Chima Muliki, I go. Baba Ingi da shi kawai yar da ka shi ma mulki yayi ka sai kan kan shi ne yar da ka shi ma mulki yayi ka san abata dan mai martaba to ka kolin baki ma kullu ha kullu kamar
yana ku ku a kulle
kalalla ba ma ne yaro mai kalamu ona ba kuwa ka kyauta ma Balala balala baba balala